Mic okay. Here we go. Let's get some stuff in this car. Could you be shut by the dead? No, what could change them? Look, that's crazy, but it's a liar. Oh, could you say to me that I love you? Yeah, yeah, yeah. So please let me know. Do the sweet, that's the real. Now please let me go. Hey, 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 hey. Vampire, you feel like you are sad and dying. I know. If you want to come here, it's gonna make you cry. If you love yourself as the way you are, everything would be to stay as they are. I will keep this song to those of you who are on the own, on the own, on this night. Here we go.
Da 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 da